الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 5 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 8 ga watan 7 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykh al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wazinatul mar'a mini asali wannan hadisi ban san matsayin shi ba sai an bincika ngani ko zinatul rajuli al-lihya wa zinatul mar'a as-sadiy sai an bincika insha Allah na'am
malam kamar wanda yake kafu
wai misali wanda yake ba musulmi ba za a iya neman taimako abinsa domin gina masallaci a farko bai dace ba an gane ku domin rayar da masallatai abu ne wanda ya takaita ga muminai kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin wanda kafin ayar mu yace ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nar hum fiha khalidun ulaika habitat a'maluhum wa fil nar hum khalidun dan haka kasancewar shi rayar da masallatai yana daga cikin rayar da masallatai shine gina shi dan haka wannan kuma ayar ta zo da siga daga cikin siyabul hasr shine innama musan da cewa kadai waɗanda suke rayar da masallatan Allah kuma su samu sakamakon lada akan wannan rayuwa shine yace man amana billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah yayi imani da yinin karshe ita ce alkiyama ya tsayar da sallah ya bayar da zakka bai ji tsoron kowa in banda ubangijinsa tabbas waɗannan za su zamanto daga cikin shiryayyu wanda Allah ya saita su a rayuwarsu ta duniya haka a makomarsu lahira. To don haka kasancewar a nan a farko dai bai dace ba a nema. In ya kawo wani taimako an ga cewa babu makawa ana da buƙatar wannan to ba laifi ana saka ana iya sakawa, amma ya tabbata cewa ba zai samu lada ba akan wannan taimako da ya bada. A gobe kiyama Allah zai biya shi a nan duniya domin duk wanda ya aikata alkhairi a matsayin shi na kafiri to tun a duniya Allah yake biyan shi. Za a wayi gari kiyama bayyana komai na lada, domin ya faɗa wa kadimina ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Haka yace kuma masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi nishtaddat bihi rihu la yaqdiruna fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa dhalalul bayyin. Haka yace kuma wal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajiduhu shay'an wa wajada Allaha indahu wa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw ka dhulumatin fi bahril luji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Tare da cewa lokacin da za a gina jaddada ginin Ka'aba, wato kafiran Qurayshawa su kansu sun ma kansu sharadi na cewa kar wanda ya saka dala game da jaddada wannan gini na Ka'aba sai dukiya ta halaka, sai dukiya ta halaka. Wanda kasancewar kamar yadda in ka koma cikin sira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin nan aka jaddada ginin Ka'aba kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo. Don haka dai a takaice a nan kenan bai dace ba a farko a nemi taimako a wajen kafiri domin gina masallaci, amma in ya ba kawo taimakonsa an ga ana da bukata to ba laifi ana iya amsa. Amma farko abinda ya kamata a nuna masa ga abinda ya dace kai shine kai imani da Allah domin ka samu sakamakon wannan ciyarwa da za ka yi. Na'am. Wai dangane da daren da ake hada magariba da isha, ka zo an gama sallar magariba an fara isha, iya abinda za ka yi sai ka bi limami da niyyar magariba. Su suna isha kai kana magariba, in raka'a ta farko bata kuce maka ba, in an yi ta uku sai ka zauna ka yi tahiya ka salamci, sannan kuma sai ka tashi ka kabbara ka bi limami. A lokacin nan ka samu jami'i gaba daya. In ku raka'a ta farko ta kuce maka to za ka bi su ne da niyyar magariba. An gane ku? Kamar misali da ka zo ana raka'a ta biyu sallar isha ko raka'a ta uku ko raka'a ta hudu, kenan za ka bi su da niyyar sallah ta magariba. In a raka'a ta biyu ne wanda kai wannan ita ce ta farkon ka limami ya zauna, dole zama za ka yi, ba za ka saba masa ba, dole zama za ka yi. Yanzu a ƙarshe kenan abinda za ka yi, za ka yi sujada qabli a sababin barin zama na farko da kai, wanda zama na farko kai raka'a ta biyu wanda ita ce ta uku limami kai nan ne mahallin zaman ka, to amma baka samu zama ba sai a raka'a ta ƙarshe. In kuma raka'a ta uku ce ka tardu kenan, anan ka samu ta uku da ta hudu kenan raka'a da ta rage maka, kenan in limami ya salamce sai ka ci ko abin da ya rage maka. Tambaya ta biyu wai dangane da idan mutum yayi istikhara akwai wasu alamu da mutum yake iya gane kan al'amarin. iya alamar da mutum yake iya gane kan al'amarin cewa akwai alkhairi ko babu alkhairi a cikin sa, inda alkhairi Ubangiji ta'ala yakan kimsa maka san wannan abu da kaunar shi a cikin zuciyarka, kuma zaka ga hanyoyin kasancewar al'amarin na sauƙaƙa. In kuma babu alkhairi a cikin sa, to Allah zai jefa maka kin abin da kyamar sa, kuma sai kaga abin yana ƙara nisantar ka, kamar yanda lafazin addu'ar ya kunsa. Tunda me kace, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi, wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haythu kana thumma ardini bihi. In akwai alkhairi a cikin al'amarin, hanyoyin kasancewarsa da izinin Allah zaka ga suna sauƙaƙa, kuma san abin da ƙaunar shi sai ya karo a zuciyarka. In babu alkhairi sai kaga abin yana ƙara nisantar ka, Allah yana juyar ma da shi, kuma kai ma yana juyar da kai gaban abu. Amma ba kamar yanda wasu in za su yi wannan salatul istikhara wai sai su zo kwanci za su yi, to ita wannan ba ta kibanta ba da dare ba, sai za a kwanta ba, a tsawon yini ko a tsawon dare za ka iya yin wannan salatul istikhara a koma wani lokaci. An gane, ko da safe ne ko da yamma ne ko da dare ne za ka iya yin wannan salatul istikhara. Kuma maganar a ƙarshe ka ce wai in alkhairi ne in ga fari ko tsanwa, in sharri ne in ga baki ko ja, wannan duka toge ne bai zo ba a hadisi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul hajj, wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Sarra bintu Nabhan, Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa cewa qabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmar ru'us, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya mana khutuba wato a ranar wato cin mulku. Lafazin ar-ru'us jam'i ne na ras, wace rana ce yawmur ru'us? Ita ce ran 11 wato ga watan Zulhijja, washe garin kenan yanka dabobi waɗanda suke na hadaya, a ran nan suke babbake kawuna wato a dafa. Kamar yanda wato riwaya take, ita Sarra take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, an gane ko, yana cewa a tadruna ayyu yawmin hadha, manzon Allah yace shin kun yi sanin wannan wace rana ce? Yake tambayar sahabbansa lokacin da yake khutbar, sai take cewa wa huwa al-yawmul ladhi yadunahu yawmur ru'us, wannan tambaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin khutbarsa wato ya kasance ne a yinin da su Larabawa suke kiranta yawmur ru'us, kenan ranar cin mulku. Qalu, sai suka ce da shi Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa wato su ne ke da sani game da wannan yini. Qala, sai ya ce hadha awsatu ayyami tashriq, wannan wato shine fiyayyen yini daga cikin kwanuka na rayan nama. Idan aka ce ayyamu tashriq, kenan kwanuka na yanyane ko kace kwanuka na rayin nama, domin lafazin at-tashriq an ciro shi ne daga ashruq, suka rede nama na hadaya sai su shanya shi, rana ta buge shi ya bushe domin su yi guzuri su koma da shi garin su a jima ana miya da shi, shine a Hausa ake kiran shi raye, wanda da in an yi layya mutane suka rede nama su shanya shi ya bushe sai a kwana biyu ana miya da shi. Dan haka waɗannan kwanuka ake kiran su ayyamu tashriq, kenan 11 ga watan Zulhijja da 12 ga watan Zulhijja da 13 ga watan Zulhijja. shine yace haza ausatu ayyami tashri, wato shine fiyayyan yini daga cikin ayyamu tashri. Kala sai yace atadruna ayyu baladin haza, shin kun san wani gari ne wannan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce Allah da manzansa suke da sani. Kala sai yace hadha al-mash'arul haram, wato wannan shine wato al-mash'arul haram, kenan kasar Allah wadda take mai alhurma. Kala sai yace inni la adri la'alli la alqaakum ba'da ani hadha fi amikum hadha hatta talqauna rabbakum, maza Allah yace ban yi sani ba, mai yiwuwa ba zan koma haduwa da ku bayan wannan shekara, wato a cikin wannan shekara, hatta talqauna rabbakum, har sai kun kai lokacin da kuka hadu da ubangijinku, mai yiwuwa ba zan koma haduwa ba da ku. Fa yas'alukum ana amalikum, in kun koma zuwa ga ubangijinku ku tabbata zai tsayar da ku, yayi muku tambaya dangane da ayyukanku da kuka aikata. Maza Allah sai ya ce ala ku saurara, falyu ballik adnakum aqsaku, wanda yake kusa daga cikinku, ma'ana wanda ya halarci wannan khutuba, manzo Allah ya ce isar ma na nesa, ma'ana wanda baya nan. Sai ya ce ala hal ballantu, ku saurara, shin na isar muku da sakon ubangiji na? Sahabbai suka tabbatar suka ce kwarai ka isar da sakon da ubangijin kai turo ka da shi. Shine take cewa falamma qadimna al-madina, lokacin da muka dawo birnin Madina, lam yalbas illa qalilan hatta mata sallallahu alaihi wa sallam, ba dau ba wani lokaci mai tsawo, wasu ɗan kwanuka ne sai Allah ya karbi rayuwar manzansa. To shine anan hadisin a takaice malam ya takaita shi yace khababa, take cewa khababa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmar ru'us, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana khutuba a ranar cin mulku. Faqala sai yace alaysa hadha awsada ayyami tashri, shin wannan yini bai zamanto ba shine fiyayyen yini daga cikin kwanukan wannan ayyamu tashri? Sahabbai suka tabbatar cewa haka ne. To dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa an shar'anta khutuba a ran 11 ga watan Zulhijja, kamar yanda wannan sahabiya ta rawaito, amma tare da cewa hadisi ne da'ifi, wato bai tabbata ba. Don haka an gane ko wasu daga cikin malamai suka takaita wannan khutuba akan cewa khutuba uku ce ake yi. Khutuba ta farko wato akan yi ta ran 7 ga watan Zulhijja, ta biyu kenan rana Arafa, ta uku wato ita ce kuma yawmun nahar, wato a ranar layya. Malaman da suka tafi akan cewa khutuba huɗu ce, kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa shi ya dada akan cewa khutuba huɗu ce, kenan ta huɗin ita ce wannan, kenan ta 11 ga watan Zulhijja. Kenan abinda muke so mu gane khutuba uku waɗannan su sun tabbata: ta farko kenan ran 7 ga watan Zulhijja, ta biyu ranar Arafa, ta uku kenan ranar layya ran 10 ga wata. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala laha tawafuki bil bayti wa sa'yuki bayna as-safa wal marwa yakfiki li hajjiki wa umratik, rawahu Muslim. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yarmul fi as-sab'i alladhi afada fihi, rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidhi wa sahhahahu al-Hakim. Wa an Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبقى، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان مالم الله يجيك أنسى نافتا wannan riwaya ce ta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda tana faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita dawafuki bil baiti manzon Allah yace dawafinki da kika yi da Ka'aba an gane ku wasa ayyuki bayna safa wal marwa da kai kawanki da kika yi tsakanin Safa da Marwa manzo Allah ya ce ya kafiki li hajjiki wa umratiki ya wadatar da ki game da hajjinki da umrarki al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wanda hadisi ne mai tsawo domin lokacin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa da suka zo domin yin hajji a shekara ta 10 hajjinsa ta bankwana sun yada zango a wani dawa da ake kiran shi Sarif yana tsakanin Makka da Madina amma yafi kusa da Makka Aisha Allah ya kara mata yadda a wannan lokaci sai jinin al'ada ya zo mata Aisha sai ta fashe da kuka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo gunta ya same ta tana kuka sai manzon Allah yake tambayar ta yake cewa ya Aisha me yiwa al'ada ce ta zo miki sai take cewa kwarai sai manzon Allah yake to karki damu karki ta da hankalinki abu ne wanda tuntuni Allah ya kaddara ma ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan Adam manzo Allah ya sai ce da ita if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ki aikata duk abinda mai haji yake aikatawa ghaira Allah ta dufi bil baiti hatta ta dure manzo Allah ya ce sai dai ba za ki dawafi wato da Ka'aba har sai kin kai lokacin da kika tsarkaka au kama kala wannan al'ada da ta zo ma Aisha Allah ya kara mata yadda aka iso Makka tana cikin yanayi na jinin al'ada bata samu tsarki ba har aka wayi gari ran 9 ga watan Zulhijja rana Arafa aka tafi aka tsaya a Arafa bayan an tsaya a Arafa aka zo aka kwana a Muzdalifa aka zo aka yi jifa bayan haka Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta samu tsarki ta samu tsarki ta zo ta yi dawaful ifada ta zo ta yi Safa da Marwa to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa mata cewa dawafinki da kika yi da sa'ayinki da kika yi tsakanin Safa da Marwa manzo Allah ya ce ya wadatar da ke daga hajjinki da umrarki me yasa anan domin Aisha da tamattu'i za ta yi an gane ku to al'ada ta zo mata kenan maganar dawafi na umra da sa'ayi na umra bai mata so ba domin tana cikin yanayi wanda yake da jinin al'ada har aka kai lokacin da aka fita zuwa Mina ran 8 ga wata Aisha bata samu zargi ba kuma har aka kai ran 9 ga wata an yi za a tsaya a Arafa kina me zata yi a wannan lokaci
sai ta shigar da umrarta kenan a cikin hajji, ta zamanto kenan qarina, ta zamanto kenan mai kirani, ta hada hajji da umra kenan. Don haka a wannan lokaci kenan ta zamanto mai kirani, an tafi an tsaya a Arafa kenan maganar umra. Wannan kenan dukkan wasu aiki na umra sai ta dakatar da su, kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce irfadi umrataki, ma'ana kakkabe umrarki. Me yake nihi ta kakkabe umra? Ma'ana ayyukan umra ta dakatar da su kenan, kawai ta shiga gadangadan aikin haji, aje a tsaya a Arafa. Don haka kenan anan ta zamanto mai kirani kenan, wannan dawafi da ta yi, an gane ko ta sa'ayi da ta yi, wannan ya tsaya matsayin shi ne dawafinta na hajjinta da umra, kuma shi ne sa'ayinta wanda yake na haji da umra. Don haka shi wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shi mai kirani iya abin da yake kansa dawafi ɗaya ne da kuma sa'ayi guda. Wanda bayani ya gabata, idan aka ce al-kiran shine hada abubuwa biyu su zamanto daya, kamar yanda nau'in hajji kala uku ne, akwai ifrad, akwai tamattu, akwai kiran. Wanda bayani ya gabata, in aka ce al-ifrad shine mutum yayi niyyar hajji kadai lokacin da aka zo miqati, yace labbaika hajja, shi kuma mai tamattu'i idan aka zo miqati iya abinda zai faɗa labbaika umra, ko ya ƙara labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Idan ya zo kawai aikin umra zai, in yayi umra ya gama sai ya kunce harami, sai ran 8 ga wata kuma sannan ya ɗau harami game da hajji. Shi kuma mai kirani lokacin da aka zo miqati iya abinda zai faɗa sai ya ce labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Kaga anan ya hada umra da hajji a lokaci guda, don haka ake kiran shi qari. To anan da shi mai ifradi da shi mai kirani idan aka iso Makka iya abinda yake kansu tawaful qudum, wajibi ne su zo su yi tawaful qudum, tawafi wanda yake na bakunta, wajibi ne daga cikin wajibatul hajji. Shi kuma mai tamattu'i idan aka zo Makka, aka iso Makka, tawafi zai yi, wannan tawafi nashi tawafi ne na umra, yana gama tawafi sai yayi safa da Marwa, in yayi safa da Marwa sai ya je yayi aski ya gama umra, a lokacin nan sai ya kunce harami ya sanya kayan shi. Duk abinda aka haramta masa a sababin daukan harami, to a wannan lokaci ya zama halal gare shi, zai ci gaba da jin dadi, ya yanke farcen sai ya shafa turare, ya sanya dinkakken tufafi, ya kusanci iyali, duk wani abinda aka haramta masa lokacin da ya dau harami ya zamanto halaka ne gare shi. Kenan zai ji dadi da waɗannan abubuwa har akai ran 8 ga ran 9 ga wata, ko kuma ce ran 8 ga wata, ranar da ake daukan harama game da hajji. Amma shi mai ifradi in ya zo yayi wannan tawaful qudum, to ba maganar kunce harami, zai ci gaba da zama a cikin harami, ba zai kunce ba sai ran 10 ga wata lokacin da yayi jifa na farko. Kaga ba zai kunce harami ya sanya dinkakken tufafi, ba zai yanke farce, ba zai shafa turare, ba zai kusanci iyalinsa ba, yana nan cikin harami har akai ran 10 ga wata lokacin da aka yi jifa na farko, yayi at-tahallulul awwal. To haka shi ma mai kirani lokacin da aka zo da yayi tawaful qudum, to zai ci gaba da zama a cikin harami, shi ma ba zai kunce ba sai ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko. To a lokacin da aka zo aka yi tawaful qudum, shi mai ifradi da shi mai kirani bayan sun yi tawaful qudum, in suka yi sa'ayi safa da Marwa, to a ran 10 ga wata in suka zo suka yi jifa, suka soke hadaya, suka zo suka yi aski, to idan suka zo Makka kawai tawaful ifada kadai za su, an gane ko? Ba maganar maimaita sa'ayi, saboda shi mai ifradi lokacin da ya yi tawaful qudum ya gabatar da safa da Marwa shi, a ran 10 ga wata kawai abinda zai yi tawaful ifada. In kuwa a lokacin da ya yi tawaful qudum bai yi safa da Marwa ba, to a ran 10 ga wata idan ya zo ya yi tawaful ifada sai ya yi safa da Marwa. an gane ko kenan anan in yana so yana iya gabatar da Safa da Marwa lokacin da yayi tawaful hudum in yana so sai ya jinkirtar da Safa da Marwa siran 10 ga wata lokacin da yazo yayi tawaful ifada sannan yayi haka shi ma mai kirani lokacin da yazo yayi tawaful hudum in yayi Safa da Marwa to a ran 10 ga wata idan yazo kawai tawaful ifada zai wannan Safa da Marwa da yayi lokacin da yayi tawaful hudum ita ce Safa da Marwa shi ta umrar shi kuma ita ce ta hajji ran 10 ga wata kenan sai yazo yayi tawaful ifada kenan anan kenan mun fahimci cewa mai kirani iya abin da yake kan shi tawafi ɗaya ne da Safa da Marwa ɗaya wannan tawafi ya tsaya masa matsayin hajjin sa da umrar sa haka Safa da Marwa da yayi ita ce matsayin hajjin shi da umrar shi wancan tawafi da suka yi na farko ana kiran shi tawaful hudum shi wajibi ne daga cikin wajibatul hajj amma ba rukuni bane daga cikin rukunan ta kuma shi daman yana kan shi mai haji ifradi da wanda yake mai haji kirani dan haka abin da yake bambanta mai ifradi da mai kirani kawai wajibcin hadaya an gane ko kamar yanda mai ifradi sa'ayi ɗaya yake kanshi Safa da Marwa tawafi ɗaya yake kanshi Safa da Marwa ɗaya take kanshi haka shi ma mai kirani tawafi ɗaya yake kanshi Safa da Marwa ɗaya take kanshi kuma kowanne daga cikin su an wajabta masa yin tawaful hudum kuma sun haɗu a bangaren cewa da shi mai ifradi da mai kirani za su ci gaba da zama a cikin harami lokacin a cikin ihrami lokacin da suka yi tawaful hudum ba za su kunce harami sai ran 10 ga wata a inda suka bambanta shi mai kirani dole ne ya bada hadaya amma shi mai ifradi ba dole bane ba ya bada hadaya sai dai an so inda halin badawa ya bada a inda suka bambanta da mai tamattu'i gaba daya shi mai tamattu'i lokacin da aka iso Makka aka yi tawafi in yayi tawafi yayi Safa da Marwa yayi aski zai kunce harami amma su ba za su kunce harami ba kuma shi mai tamattu'i inda suka ƙara bambanta tawafi biyu yake kanshi kuma da Safa da Marwa biyu wancan tawafi na farko da yayi da Safa da Marwa da yayi wannan na umra ne a ran 10 ga wata idan yazo sai yayi tawafi tawaful ifada kuma sannan hallo yayi Safa da Marwa kenan shi mai tamattu'i tawafi biyu yake kanshi Safa da Marwa biyu take kanshi mai ifradi da mai kirani tawafi ɗaya yake kansa kuma Safa da Marwa ɗaya take kanshi a inda mai kirani da mai tamattu'i kuma suka haɗe shi mai tamattu'i dole ya bada hadaya kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi haka shi ma mai kirani dole ya bada hadaya kenan anan suka haɗe to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Aisha Allah ya ƙara mata yadda yace da ita tawafuki bil baiti tawafinki da kika yi wa sa'ayuki bainas safa wal marwa da sa'ayinki da kika yi tsakanin Safa da Marwa kai ka wanda kika yi manzon Allah yace ya kafiki li hajjiki wa umratiki wato ya wadatar da ke game da hajjinki da umrarki don haka kenan anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana iya abin da yake kan mai kirani tawafi ɗaya da Safa da Marwa ɗaya sabani ga malaman Hanafiya su sun tafi akan cewa mai kirani sai yayi tawafi biyu kuma sai yayi Safa da Marwa biyu sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala wa atimmu na hajja wal umrata lillah malamai suka ce musu babu dalili a wannan aya wanda yake nuna yin tawafi biyu da sa'ayi biyu ga mai kirani suka ce iya abinda aya take an gane ko dan haka suka ce ai cikar hajji da umra yana tabbata wato da tawafi ɗaya da sa'ayi guda kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Aisha tawafin ki da kika yi da Safa da Marwa da kika yi manzo Allah ya ce ya ishe ki ga hajjin ki da umra to dan haka wannan kenan yana nuna mana kenan in har mace ta zo ta dauki niyyar umra in aka kai ran 9 ga wata kenan bata samu tsarki ba to kai tsaye kawai sai ta shigar da duk wani aiki na umra sai ta dakatar da shi kenan, kawai sai ta yi niyyar haji kenan, ta shigar da wannan umra ta ta a cikin haji kenan. In ta samu tsarki, to iya abinda za ta yi dawafi daya da safa da marwa daya, wannan shine kuma a matsayin hajjin ta da umrar ta gaba daya. Iya abinda yake kanta shine na tabada hadaya, in tana da, in babu ta yi azumi uku bayan Allah ya dawo da ita gida, kuma ta yi azumi bakwai shine madadin hadayar da bata yi ba, kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin suratul Baqara, waman lam yajid fa alayhi salamana fa alayhi fa lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu tilka asharatun kamila. Shine yace faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram, ko kuma faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, na fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'i alladhi afaba fihi, manzon Allah bai yi sassaka a kiwayensa bakwai wanda yayi na tawaful ifada. Tawaful ifada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, to bai yi sassaka a cikin wannan tawafi nasa. Don haka kamar yanda bayani ya gabata, ita wannan sassaka ta keɓanta da tawafi wanda yake na umra da tawaful qudum. A tawaful qudum wanda aka wajabta ma mai haji ifradi da mai haji kirani, to an shir'anta musu yin sassaka a wannan kewayo uku na farko. Haka shi ma mai umra, an gane ko, an wajabta masa, an sunnanta masa yin sassaka a kewayo uku na farko. Amma a tawaful ifada, balantana kuma tawaful wada, gaba daya wannan babu sassaka a cikinsu. Shine anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yarmul, wato bai sassaka ba, fi sab'i alladhi afaba, a cikin kewayensa bakwai da yayi da Ka'aba, wato a tawaful ifada. Wanda bayani ya gabata, ita wannan sassaka sunna ce ga maza banda mata a kewayo uku na farko. Kenan mutum zai yi sassaka a kewayensa uku gaba daya, kenan mutum yayi sassaka. Wanda a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun yi wannan sassaka domin nuna ma kafiran Makka cewa abinda ya yadu a cikinsu na jita-jita ƙarya ce ba haka ba ne. Wanda kafin ya zo, an gane ko, a dawafinsa a umrarsa kenan ta Al-Qaba, wannan a shekara ta bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'arsa, kafin ya zo sai ya samu labarin cewa jita-jita ta yadu a birnin Makka. Kafirai suna faɗa an ce wai duk yunwa ta kanjame mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk jikinsu ya koma dai sun yi rauni. To shine a lokacin nan sai su kafiran Makka suka fito, sai suka zauna a can kan dutse suna kallon su ga wai menene abinda ake faɗa haka ne. To shine da aka zo manzon Allah sai ya ce kowa ya fiddo kafadarsa na dama, kenan yayi yafi wanda ake kiran shi al-diba, fito da kafadar dama. Manzon Allah yace kuma kowa ya sassaka a kewayen shi uku na farko. Manzon Allah sai yace amma banda tsakanin ar-rukun, ar-rukunai, me yasa? Saboda su kafiran suna wancan bangare, ba sa wannan bangare, kenan bangaren da suke manzon Allah yace ayi sassaka. To shine sai ake gudu-gudu, in aka ce sassaka shi ya fi tafiya amma bai kai ba gudu, kenan mutum yana motsa kafadin shi, yana kenan daga kawahun shi yana gudu-gudu. Shine a lokacin nan suka ringa fada, suke cewa wallahi kaga yanda suke tsalle, yanda ka san ƴaƴan bari, kaga yanda suke da kuzari, to amma a hajjin sa ta ban kwana gaba ɗaya kewayo uku na farko manzo Allah sai da ya sassaka gaba ɗaya hatta da wance kenan wannan kuma ya zama sunna ne akan mu'minai har zuwa kiyama yin wannan sassaka to dan haka dai a takeice wannan hadisi da malam yazo da shi dalili ne wanda yake nuna wannan sassaka da ake yi a kewayo uku na farko yake banta da dawaful qudum kuma da dawafi na umra kenan babu sassaka a cikin dawaful ifada haka a cikin dawaful wada ba a wannan sassaka shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yarmul bi sassaka ba fi sab'il ladhi afada fihi a cikin dawafin sa kewayo bakwai da yayi a dawaful ifada manzon Allah bai sassaka gaba ɗaya da tafiya yayi su kamar yanda malam ya faɗa rawahu al-khamsa illa tirmidhi wa sahahahu al-hakim a takaice hadisin hadisi ne sahihi sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallu dhuhra wal asra wal maghriba wal isha thumma raqada raqadatan bil muhassab thumma rakiba ila al-baiti fa tafa bihi wato Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ran 13 ga watan Zulhijja ranar jifa ta karshe kenan yace sallar zuhura manzon Allah ya sallaci sallah ta az-zuhur wal asra da sallah ta al-asr wal maghriba da sallah ta maghriba wal isha da sallar isha a wani kwari da ake kiran shi wadul muhassab a gane ko wadul muhassab anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallar az-zuhur domin a ran 13 ga wata manzon Allah ya yi jifa ne bayan az-zuhur amma sai ya jinkirtar da sallar az-zuhur sai da ya iso wadul muhassab anan wadul muhassab anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'ar sa wato suka sallaci az-zuhur da lokacin la'asar yayi suka sallaci la'asar sannan da magariba ta yi manzon Allah ya sallaci magariba haka lokacin isha da yayi suka sallaci sallar isha bayan haka sun maraka da raqadatan bil muhassab manzon Allah sai kwanta yayi bacci wato anan wadul muhassab sun marakiba ila albayti sannan manzon Allah ya labta a cikin dare ya tafi zuwa wato dakin Allah mai alhurma fa tafa bihi manzon Allah ya ji yayi dawafi wani dawafi ne shine dawaful wada manzon Allah ya ji yayi dawaful wada da yayi dawaful wada ya dawo manzon Allah ya ce jama'a kowa ya tattara kayansa suka tattara kayansu wayewar gari 14 ga watan Zulhijja shi da jama'ar shi suka bar makka suka koma zuwa madina to dan haka wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi malam ya shigo da shi domin kasancewar wasu malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan cewa idan mutun yayi jifa ta karshe ya sauka anan wadul muhassab yayi az-zuhur da al-asr da maghriba da isha kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci waɗannan salloli anan kuma anan manzon Allah ya kwana suka ce sunna ne sauka anan wadul muhassab amma tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba sunna bane ba sauka anan wadul muhassab kamar yanda dalilin su wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lam ta shine yake cewa wa an Aisha radhiyallahu anha annaha lam takun tafa'alu dhalik Aisha Allah ya kara mata yadda in ta zo ta yi haji ta gama bata sauka bata aikata haka ma'ana bata sauka anan wadul muhassab wadul muhassab shine ake kiran shi al-abqa ko kace wadul muhassab ko kuma kace al-abqa Aisha in ta gama haji ta zo ta yi jifa na karshe bata sauka ana wata kulu in an tambaye ta me yasa baki sauka sai ta ce inna ma nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li annahu kana manzilan asmaha li khuruji take cewa kusan da cewa kadai manzon Allah ya sauka anan wadul muhassab domin masauki ne wanda zai fiye masa sauki game da fita daga makka dace ne aka yi ya sauka anan, me yasa? Saboda wuri ne wanda ya fiye masa sauki in zai koma zuwa Madina. Amma ba dan ya sauka anan ya nuna cewa sauka a wadul muhassab cewa sunna ce daga cikin ayyuka na haji, tare da cewa kamar yanda ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi kima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sauka anan wadul muhassab, wato dan ya bayyana ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala da ya jaddada masa, ya jaddada ma mu'minai har zuwa kiyama, na ɗaukaka addini da Allah ya yi, da bayyanar da kalimarsa ta musulunci a fili. Yasa? Saboda wannan mahalli wadul muhassab shine mahallin da kafirin Qurayshawa suka haɗe kai, suka yi zama, suka yi taro, suka yi yarjejeniya, aka rubuta takarda ta yanke duk wata alaka wato da Banu Hashim, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da dangin shi, cewa a yanke alaka da su, a sanya musu takunkumi. A wannan wuri suka sauka, suka yanke wannan hukunci. To dan haka anan shine malamai suka ce hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sauka anan wadul muhassab da jama'arsa, ma'ana bayyana ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Gaya inda aka haɗu aka yi rajejeniya, aka saka ma mu'minai takunkumi, to kuma Allah ya bayyana addini, addini ya ɗaukaka, ya danne duk wani addini wanda yake na kafirci. To dan haka malamai suka ce in haka ne, dan bayyana wannan ni'ima kenan, sauka anan ya zama sunna har zuwa kiyama. Saboda ai ni'imar bata kadai bata kebanta ba da waɗancan, kenan abu ne wanda ya haɗa mu'minai har zuwa kiyama. To dan haka dai a takaice, mas'ala ce wadda take khilafiya. Wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa sunna ne a saukana, amma Abdullahi dan Abbas da Aisha Allah ya kara mata yadda da sauran magabata sun tafi akan cewa sauka a wadil muhassab bayan mutun yayi jifa na karshe ba sunna bane. Daga kai jifa na karshe kana iya dawowar ka Makka ba sai ka sauka anan ba. Aisha tace kawai masauki ne wanda aka yi dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka anan, kuma domin ya zame masa yafi sauki game da fitarsa daga Makka kenan zuwa Madina. Dan haka anan duka yayi muhada da sahabbansa. Shine anan shine yake cewa anna halam ta kun ta fa'alu zalik. Aisha Allah ya kara mata yadda ba ta aikata haka, ma'ana ayin nuzulu bil abqa, wato sauka anan al abqa ko kace wadul muhassab. Wata kulu tana fada inna ma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kusan da cewa kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka anan, li annahu kana manzila, domin wadul muhassab ya kasance wani masauki ne, asmaha, wanda yake mafi sauki, li kurujihi, domin fitarsa daga nan Makka zuwa Madina, don haka ya sauka anan. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa, umiran nasu an yakuna akhiru ahlihim bil baiti, wato an umarci jama'a ƙarshen wato alƙawalin su ya zamanto shine da ɗakin Allah mai alhurma. Sai ya ce illa annahu khuffifa anil ha'il, sai dai an sauƙaƙa ma mace wadda take bijinin al'ada, sai ka haɗa mata da wadda take bijinin biki, so an sauƙaƙa musu, an yi musu rangwali. Wanda sababin wannan hadisi kasancewar mutane in sun zo sun gama aikin hajji, an gane ko an yi jifa kenan na ƙarshe, kawai kowa sai ya juya ya koma garinsu, tun daga nan ma walmina wurin jifa wasu kawai sai su kama hanyar garinsu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su, la yansarif ahadun hatta yakuna akhiru ahadihi bil bait, manzon Allah ya ce kada wanda ya juya ya koma garinsu ƙarshen alƙawalinsa sai ya kasance da ɗakin Allah mai alhurma, ma'ana sai ka zo kai dawafi, wanda ake kiran shi dawaful wada, shine dawafi na bankwana kenan, wanda a farko mutane in sun yi jifa na ƙarshe daga nan ma ba sa isuwa Makka, kawai mutun sai ya kama hanyar garinsu. Maza Allah ya ce a ƙarshen alƙawalinku ya kasance da ɗakin Allah mai alhurma, kenan in ma ka gama to karka kama hanyar garinku ka zo wato kayi tawafi wanda ake kiran shi tawaful wada, tawafi wanda yake na bankwana. Shine anan Abdullahi dan Abbas yace umiran nasu, an umarci mutane, an yakuna akhiru ahadihim bil baiti, karshen alkawalin su ya zamanto da dakin Allah mai alhurma, kenan ya zamanto shine karshen rabuwar su. Illa annahu khuffifa anil haid, yace sai dai an yi rangwame game mace mai jinin al'ada. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa tawaful wada ba wajibi bane sunna ne, yace inda wajibi ne to ba za a saukaka ma mace mai jinin al'ada. Malamai suka bashi amsa suka ce to ai wannan saukakawa shine dalili wanda ke tabbatar da wajibcin tawafi wanda yake na bankwana. Inda ba wajibi bane to menene fa'idar a ce an saukaka mai? In kaji an ce wa na an mai rangwame, kenan ya nuna asali abin dole ne. Dan haka shi tawaful wada wajibi ne daga cikin wajibatul hajj. Mace kawai wadda ta samu kanta a cikin jinin al'ada ko jinin biki, to wannan an yi mata rangwame. Kamar yanda ran 13 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi jifa ya sauka a wadul muhassab, ya ce ma jama'a su shirya kenan washe gari za a bar Makka a koma zuwa Madina. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanci, ya nemi kusantar matar shi Safiya, sai aka ce masa a Safiya ai tana cikin jinin al'ada. Sai manzon Allah yake cewa yanzu tsayar da mu za ta yi, yanzu Safiya tsayeda mu za ta yi, jinkirtar da mu za ta yi. Sai aka ce ai ta riga ta yi tawaful ifada, ta yi tawafi. Manzon Allah yace to tunda ta yi tawaful ifada ba laifi, kenan sai mu tafi. Shi a iya tunaninsa bata yi ba tawaful ifada, wanda shi tawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunin hajji, wanda kenan mace in tana cikin jinin al'ada dole za ta yi hakuri sai lokacin da ta samu tsarki in ta yi wannan tawafi sannan ta kama hanyar garin su. Amma in tawaful wada ne bata yi ba, jinin al'ada ya zo mata, to wannan tana iya komawa garin su ba tare da ta yi ba. Kenan dan haka da mace mai jinin al'ada da mace wadda take mai jinin biki an musu rangwame game da tawaful wada, an gane ku? Amma wajibi ne shi tawaful wada, kenan kamar yadda jumhurin malamai suka tafi. Dalilin da yake tabbatar da wajibci shine wannan hadisi, domin shi umiran nasu, an umarci mutane, wannan kuma siga ce daga cikin su ya gurujo. Wane ne yake umarnin? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yace ma mutane kar su juya su koma zuwa garin su face sai karshen alƙawarin su ya kasance da dakin Allah mai alhurma, sai sun zo sun yi tawafi, shine tawaful wada. To shi wannan tawaful wada so ake in kai shi kawai ba abin da ya rage maka sai tafiya, ran da kai shi kawai kama hanya za ka yi ka tafi garin ku. Malamai suka ce ba laifi bayan tawaful wada mutum yana iya wato dan wani saye-sayen kayan guzuri da abin da yayi kama da haka, da wasu sallah ta jama'a, duk ba laifi mutum yana iya yi. Tare da cewa shi al-Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa bayan kai tawaful wada ko wata biyu ka zauna ba ka sake ba, amma a magana mafi rinjaye idan mutum yayi tawaful wada ya koma kwana a Makka, to sai ya sake shi wannan tawafi ya tafi bai ba. Shi so ake kawai in kai shi kawai garin ku zaka tafi, sai ran da aka ce yau za ku tafi judda kenan ku hau jirgi domin dawowa gida, kenan a ran nan za ku je ku yi tawaful wada, in kuka san ba za ku koma kwana a Makka. Amma ba laifi bayan kai shi ka shiga kasuwa dan wani guzuri da duk wasu abubuwa, ba laifi, duka mutum yana iya yi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ibn Zubair, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hadha, manzon Allah ya ce sallah a wannan masallacin nawa, afdalu min alfi salati, manzon Allah ya ce tafi sallah dubu, fi ma siwahu, a cikin wani masallaci wanda ba shi ba, illa almasjid alharama, manzon Allah ya ce sai dai masallacin Allah mai alhurma. Ma'ana sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi sallah dubu a duk wani masallaci a fadin duniyar nan, amma banda masallacin Allah mai alhurma shine masallacin Ka'aba. Sai yace wa salatun fil masjidil harami, manzo Allah yace sallah a masallacin Allah mai alhurma afdalu min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati salatin, wato tafi sallah a wannan masallaci nawa wato da sallah dare. Kenan in kai sallah daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da sallah 1000 take a duk wani masallaci a fadin duniyar nan, amma banda masallacin Makka, masallacin harami na Makka. Sallah a masallacin harami na Makka ita kuma ta linka sallah 100 a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yaya lissafin zai bada? Kenan 1000 in kai sallah a masallacin Makka, zaman sallah 1000 take a duk wani masallaci a fadin duniyar. In kuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to a masallaci a matsayin sallah 100 take, sallah 1 kenan ta haramin Makka. To al-Imam Qabrani ya rawaito a cikin littafin sa Al-Mu'jam daga Abu Darda, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallah a masallacin Allah mai alhurma sai ce bi mi'ati alfi salatin, matsayin sallah 1000 take. Sai yace wa salatun fi masjidi bi alfi salati, sallah a masallaci na zaman sallah 1000 take a wani masallaci wanda ba shi ba. Sai yace was salatu fi baitil maqdis bi 500 salati, sallah a masallacin Qudus ita kuma a matsayin sallah 500 take. Tare da cewa al-Imam al-Bazzar ya rawaito wannan hadisi ya kyautata danganan sa haka Ibn Abdul Barr, cewa a masallacin Qudus kenan a matsayin sallah 500 take. To a wannan gaba da yace salatun fi masjidi hadha, sallah a wannan masallacin nawa, al-Imam an-Nawawi da wasu daga cikin magabata suka ce wannan yake banta da masallacin da yake saman me a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya iyakar masallacin shi. Dan haka suka ce duk karin da aka ma masallacin baya cikin wannan fadila. An gane ko suka ce iya wannan kenan zagayen masallacin da yake samun me a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da cewa malamai suka ce wannan ishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi yana nunin cewa yake banta ne da masallacin shi banda sauran masallatai na birnin Madina. Don haka suka ce duk karin da aka ma masallacin to wannan yana ciki. Kamar yanda Ibnu Abi Shayba da al-Imam Dailami sun rawaito hadisi na daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law mudda hadha al-masjidu ila sana'a ada kana masjidi, wannan masallacin nawa inda za a dada shi a yi ta ƙara fadada shi har ya kai birnin Sana'a. Sana'a shine wato capital kin birnin Yaman, har ya kai kenan birnin Sana'a. Manzo Allah ya ce gaba ɗayan shi yana cikin hukuncin masallaci na. Tare da cewa akwai hadisai da dama da suka zo, irin hadisi na Umar, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa da ya dada wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ƙara fadada shi sai yake cewa wannan masallaci inda za mu ƙara shi har ya kai gunda ake kiran shi aljubana, yace yana cikin hukuncin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai waɗannan dalilai dukkan su ba su inganta ba, hadisai ne waɗanda suke suna da rauni. Don haka dai koda ka je can kenan kai dai yi kokari dai dan ka fita daga cikin sabani na malamai a cikin kenan dan yankin na tsohon masallaci. To amma tare da cewa dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa koda kan karakin wannan yana cikin hukuncin, me yasa? Saboda kasancewar suka ce nunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace salatun fi masjidi hadha, sallah a wannan masallacin nawa kenan dan ya bambanta da sauran masallatai na birnin Madina, cewa masallacin shi wannan. Kenan duk karin da aka yi suka ce yana ciki, duk fada da masallacin da aka yi kenan yana cikin wannan hukuncin in mutum ya yi sallah zaman sallah 1000 take. to shin wannan lillinka ladan sallah da ake ya keɓanta ne da farilla ko har da nafila, tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa hatta da sallah ta nafila in kai a matsayin dubu take, sai dai cewa wasu malamai sun tafi akan cewa a wannan ya keɓanta da sallah ta farilla, ita sallah ta nafila yinta a gida wato yafi yinta a masallaci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu salati almar'i fi baitihi illa almaktuba, fiyayyar sallah ta mutum ita ce sallah a gida, manzon Allah yace amma banda sallah ta farilla. Suka ce wannan lafazi ne wanda yake gamamme a duk masallacin da zaka yi sallah ta nafila yinta a gida yafi, koda a masallacin Makka ne koda a masallacin Madina. Suka ce bugo da kari dalilin da yake tabbatar mana da haka, ai ga kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dike take da masallaci amma baya shigowa masallacin nashi yayin nafila a cikin gida yake, dan haka suka ce ko a Makka ko a Madina yin nafila a gida tafi ka zuita a cikin masallacin, dan haka suka ce wannan yake banta ne da sallah ta farilla, dan haka duk wanda Allah ya masa dace da zuwa wannan kasa mai tsarki mai albarka to kada yayi sakaki game da yin salloli na farilla a waɗannan masallatai, wanda anan ka dauka fa idan mutun yayi sallar yini guda a birnin Madina akalla wanda yayi sallah anan sai yayi sallah dubu sannan zai kama wannan. Misali in kai sallah azhar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutun yayi sallah dubu sannan zai kama sallar. Yanzu misali a kadan in mutun yayi sallar yini daya to wanda yake sallah anan sai yayi sallah ta kusan shekara uku da rabi sannan zai kama sallar ka ta wuni guda, sai yayi sallah kusan shekara uku akalla kenan zai kama sallar mutun wanda yayi ta wuni guda a birnin Madina. To shi ko wanda yayi sallah ta yini guda a masallacin harami na Makka yana da sallah 500, kai kuma anan kana da sallah 5 shi kuma yana da sallah 500, in yayi sallar yini biyu kenan yana da sallah miliyan guda, kai kuma kana da sallah 10, sallah miliyan guda kai kuma kana da sallah 10, kaga kafin ka kamo shi kenan shekaru ne waɗanda suke sun wuce a lissafa. To dan haka wannan yana daga cikin albarkar waɗannan wato ƙasa wadda take mai tsarki, yanda Allah ya fifita waɗannan masallatai akan sauran dukkan wasu masallatai wato a faɗin duniya. Dan haka dai wannan hadisi malam ya zo da shi a ƙarshen wannan babi domin ya ƙara nuna mana fadla ta masallacin Allah mai alhurma da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan kadai ya isa ya kwadaitar da mutum game da waɗannan ibadu biyu da Allah ya shar'anta mana wato hajji da umra. Babul fawati wal ihsar, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da kucewar wato lokaci game da aikata wani aiki na haji. Ka dauko harami misali kafin ka iso Makka ran 9 ga wata ta yi har aka je aka tsaya da Arafa, aka tsaya a Arafa tsayuwa Arafa ta kuce maka, duk wanda tsayuwa Arafa ta kuce masa haji ta kuce masa, sai dai a tunkari gaba. Sai yace wal ihsar wato da tsarewa, misali abokan gaba suka tsare ka suka hana ka isa, ko kuma kasancewar aka tsare ka domin wani bincike har aka kai lokacin da Arafa ta kuce maka, ko kuma rashin lafiya ta kwantar da mutum, shine ake kira da al ihsar kenan tsarewa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa in uhsirtum famastaysara min alhadi. Shi ne anan malam yayi babi na musamman, sai ya zo da hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa uhsira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an hana shi shiga Makka a shekara ta 6 da hijira, wanda kafiran Makka suka fito suka tsare shi anan Hudaybiya, wanda suka yi yarjejeniya aka rubuta takarda suka ce a wannan shekara dole ya koma Madina da jama'arsa, amma a shekara ta gaba an ba shi dama ya dawo. to a lokacin nan fa halaka ra'sahu manzon Allah ya aske kansa wa jama'a nisa'ahu manzon Allah ya kusanci iyalinsa wa nahara hadiyahu manzon Allah ya soke hadiyarsa hatta atamara aman qabilan a shekara ta bakwai sannan manzon Allah ya dawo yayi umra kenan a shekara ta bakwai wanda a wannan lokaci manzon Allah ya ce ma sahabbansa ya ce to kowa ya soke hadiyar shi yayi aski wanda suka ki tashi ya sake maimaitawa suka ki tashi ya sake maimaitawa suka ki tashi ya shiga gun matarsa Ummu Salama yana mai damuwa yace mutane sun kusa hallaka nace su soke hadiyar su su yi aski kowa ya ki tashi yayi Ummu Salama tace ya Rasulullahi ina baka shawara idan ka fita tace karka ma kowa magana soke hadiyarka a gaban su kowa ya gani kuma ka kirayi wanzamin ka yi maka aski manzon Allah da ya fito yake ma kowa magana manzon Allah ya soke hadiyar shi ya kirayi wanzamin shi masa aski ganin haka kai tsaye kowa ya tashi ya soke hadiyar shi kuma kowa ya yi aski to shine hadisin nan malam ya zo mana da shi kaga tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka yi aka hana shi shiga makka to me yayi anan sai ya soke hadiyar shi yayi aski kuma ya kusanci iyalinsa dan haka duk wanda aka tsare shi makiya suka hana shi isa ɗakin Allah mai alhurma to a inda yake anan sai ya kunce sai ya soke hadayar shi idan yana da kuma sai yayi aski kuma sai ya kunce haramunsa shikenan a shekara ta bakwai kuma ya zo ya rama an gane ko anan sai mutun ya kunce haramunsa kenan a inda aka tsare shi shine Allah ya ce fa in uhsirtum in har an tsare ku an hana ku isa ɗakin Allah mai alhurma ubangiji ta'ala ya ce fa mastaisara minal hadi na kanku abinda ya sauƙaƙa na hadaya don haka a ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce duk wanda aka tsare shi aka hana shi isa to zai kunce harami kuma dole ya bada hadaya shine anan ita ce wato ya ce fa halaka ra'sahu manzon Allah ya aske kansa amma wannan lafazi wannan layaka ta tartib a farko manzon Allah abinda ya soke hadiyar shi yayi bayan ya soke hadaya sannan ya aske kanshi bayan ya aske kanshi kuma sannan manzon Allah ya kusanci iyalinsa kenan soke hadaya shine da farko abinda ya biyo baya aske kai abu na uku wanda ya biyo baya kenan kusantar iyali hatta atamara aman qabilan a shekara ta bakwai manzon Allah sai ya dawo kuma ya rama wannan umra Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala Ubaa binti Zubair. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gun Ubaa diyar Zubair dan Abdul Muttalib. Allah ya kara mata yadda fa qalat ya Rasulullah sai take cewa ya manzon Allah inni uridu al-hajja tace ina nihin naje ne hajji wa ana shakiyatun tace sai dai bani da lafiya ina fama da rashin lafiya tace amma ina nihin je in yi hajji tace wa ana shakiyatun sai dai bani da lafiya fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ita kuji je kiki hajji washtardi ima ubangijinki sharadin anna mahalli wurin kunce harami na haisu habastani inda ka tsayar da kenan inda rashin lafiya ta kwantar da ita ta kasa isa ta ce anan zan kunce harami manzo Allah ya ce yi wannan sharadi kenan dan haka malamai suka ce wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna duk wanda yake fama da rashin lafiya yana tsoron cewa ta kan iya yiwuwa rashin lafiya ta kwantar da shi ta hana shi ida sa wannan aiki na haji to sai yayi sharadi an gane ko a farko lokacin da zai dau harami sai ya ce anna mahalli haisu habastani ya ubangiji na inda zan kunce harami kenan inda ka tsayar da ni inda rashin lafiya ta kwantar da ni to dan haka kenan duk wanda yi irin wannan sharadi kenan inda rashin lafiya ta kwantar da shi kenan anan zai kunce harami shi kenan inda hadaya tare da shi malamai suka ce wajibi ne ya aika ta can masallacin Allah mai alhurma a kai ta can a yanka in kuma ba halin aikata a inda yake sai ya yanka wasu suka ce a ba dole bane sai an kai ta can anan ana iya yanka ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan Hudaybiya suka soke hadiyarsu to tare da cewa wannan sharadi wasu malamai sun ce ya zarce har zuwa kiyama duk wanda yake jin tsoron rashin lafiya ta kwantar da shi ba laifi yana iya yin wannan sharadi bal ma wasu malamai suka ce duk wani uzuri wanda ka san yana iya tsare ka to ba laifi kana iya yin wannan sharadi wasu ba suka ce a wannan qadiyatu ayni ma'ana abu ne wanda yake ainihin yake banta ne da ita ruba'a dan haka kenan bai hada sauran jama'a ba dan haka dai a takeice mutun yana iya yin wannan sharadi in har yana kyautata zatar rashin lafiya tana iya kwantar da shi ta hana shi isa kenan anan mutun sai yayi wannan sharadi kenan duk inda rashin lafiyar ta kwantar da shi kenan anan sai ya kunce harami sai ya soke hadiyar shi sannan kuma a shekara ta bade in Allah ya bashi lafiya dole zai zo ya rama hadisi na karshe hadisin Ikrima daga Al-Hajjaj ibn Amr Al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kusira wato duk wanda ya samu karaya ta gaba au arija man kusira au arija duk wanda ya samu karaya ta gaba au arija ko ya gurgunce kuma alhali bayan ya dau harami faqad halla tabbas ya kunce harami wa alaihi alhajj min qabil haramin sa kenan ya kunce kuma na kan shi yin haji a shekara ta bari wanda Allah ya kaddara masa hadari ya samu karaya ko ya gurgunce ya zamanto ba zai iya isa ba ya ida sa sauran aikin ko ya zamanto ma rashin lafiya ce dai ta daban ta kwantar da shi to daga inda wannan rashin lafiya ta kwantar da shi ya zama ba zai iya zuwa ya yi sauran aiki to daga nan ya kunce harami dan haka galibi in rashin lafiya ce sama sama ko abin da ya kama da haka to sai an dauki mutum koda ba shi da lafiya a kai sheje ya tsaya a filin Arafa an gane ko duk wani dai rukuni daga cikin rukunnan hajji to wannan sai ya je amma kafin a iso in irin wannan rashin lafiya ta samu kaga ai babu damar isa kamar misali a irin wancan lokaci da yake daman hajjin a kafa ake yinta da sauran wannan to yanzu ko al'amarin ya kasance a jirgi ne an riga an isa mutum ya samu irin wannan rashin lafiya in dai da dama yana cikin hayyacin sa to ana iya daukan shi a kai shi a ajiye shi a filin Arafa yayi tsayuwa Arafa a dauko shi duk wani rukuni na haji da yayi aikin da ba zai iya ba kenan wani ya mai masa kamar irin sujifa da sauransu in tawafi ne kenan a zo ayi tawafu ne fada da shi inda dama in kuma ya kasance ba za a iya yi ba to ya tabbata cewa fa harami ya kunci kaga yanzu misali mutumin da ya samu karaya yanzu a iya zawa a yi dawafi da shi kaga akwai wahala amma inda dan dama wannan ana iya yi to shine yace man kusira duk wanda ya samu karaya ta wata gaba au arija ko ya gurgunce faqad halla to haramin sa ya kunce wa alaihi alhajj min qabil na kan shi yin wata haji shekara ta bari قال إكرمة سيكي تشيوا فسألت ابن عباس و أبا هريرة عن ذلك سينتم بي عبد الله دان عباس دا أبو هريرة دنغنى دا وانن حكمش فقال سيسكا تشي صدقا أبن دا الحجاج ابن عمر يفت آمكا يأي غسكيا حكني للي حرم سيكون شكينا دولة كمي ساكي حجي أبدي واتو حديثي ني ingantacce kamar yadda malam ke fada rawahu khamsa wa hasan al-Tirmidhi hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi nan muka zo karshen kitabul hajj da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك